Location a Canada, area yake yana taraba ko baki yadda bane tambaye shi wayar ina ya aje ba laifin ki bane ya iya gare ya shi yasa kika je
kada ki yadda da wancan zai gware ki
ke mushe yake mina
yayi miki gare ya wai shi zai aure ki
ko driver ne a Abuja
kada ki yadda da wancan zai cuce ki
wai zai sai miki GLK
yayi miki gare ya wai shi zai aure
ki
ba shi da capacity
Bash the capacity,
Bash the capacity,
Bash the capacity,
Bash the capacity,
Bash the capacity.